バイキー。まあ、いいやんか、おや。An yi hannun riga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnonin jihohin kasar dangane da sabuwar dokar baiwa bangarorin shari'a da majalisun dokoki na jihohi 'yancin cin gashin kansu. Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a wata sabuwar dokar bangaren zartarwa mai lamba 10 wadda ta yi tanadin 'yancin cin gashin kai na bangaren shari'a na jihohi da kuma na majalisun dokokin jihohin. A ƙarƙashin wannan dokar, dukkan kuɗaɗen tafiyar da bangarorin biyu a matakin jihohi za su tafi ne zuwa gare su kai tsaye daga asusun gwamnatin tarayya ba tare da sun yada zango a asusun gwamnatin jiha ba. To sai dai tuni da lamarin ya janyo tada jijiyar wuya tsakanin gwamnatin tarayyar da gwamnonin jihohin tare da musayar ra'ayoyi ta hanyar taruka daban-daban, inda daga ƙarshe dai gwamnatin tarayyar ta ce ta ɗan dakatar da su ma'aiwatar da dokar har sai an cimma daidaito a kan wasu al'amura masu sarƙaƙiya a dokar. Abubakar Malami SAN shi ne ministan shari'a na Najeriya, ya kuma yi wa wakilin mu bayani akan dokar da kuma dalilin da ya sa shugaba Buhari fitowa da ita.
Kana neman amsa wannan tambaya sai kawai kashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya. Wannan kashi na biyar ya zo ɓaro-ɓaro bayyane karara, yake cewa hakkin shugaban ƙasa shi ne hakkin tabbatar da wanzuwar tsarin mulki kan shi da kuma aiwatar da shi. Wanzuwar tsarin mulki da aiwatar da shi shi ne babban haƙƙi da ai na shugaban ƙasa a cikin tsari irin na demokuraɗiyya, a cikin tsari irin na federalism wanda muke aiwatar su a Najeriya. To in har shugaban ƙasa yana da haƙƙi na tabbatar da wanzuwar tsarin mulkin Najeriya, tsarin mulkin nan kuma a kashi na 121 ƙaramin kashi na uku ya ce majalisoshi na jihohi da kuma ɓangaren jarida a mataki na jihohi suna da haƙƙi na ba su kuɗaɗen gudanarwa kai tsaye.
To ganawar da kuka yi tsakanin ofishinka da gwamnoni na Najeriya shi me ya matsayin da kuka cimma?
To an fara tattaunawa a mataki na shugabanci, amma abin da a gaskiya al'amari akwai mataki na kwamiti wanda ita kungiyar gwamnoni ta ƙasa da sharɗin da cewa suna da sha'awa na su haɗu da ofishin Attorney General domin tattaunawa. Amma ala kulli halin wannan tattaunawar ta farko da aka fara tsakanin Attorney General da kuma shugaban ita kungiyar gwamnoni ta tarayyar Najeriya, wato an daidaitu bilani ba tare da tsarafi ba a kan cewa haƙƙi na autonomy, wato na cin gashin kai a ƙarƙashin kashi na 121 ya tabbata kuma ya halatta a bisa la'akari da kashi na 121 da ƙaramin kashi na uku. Amma bukata ta saba ta tattauna a kan wani hanya za a yi domin tabbatar da wanzuwar wannan kashi, saboda ba mu jayayya a kan amincewa a kan abin da ya danganci cin gashin kai. Amma tattaunawa yanzu da ake tunanin ta haddasu tattaunawa ce a kan wani tsari za a yi na ganin da cewa cin gashin kai ya wanzu.
To sai dai a ɓangaren gwamnonin cewa suka yi aiko dama can ba su yi inkarin wannan tanadi na doka ba, domin kotuni da waɗannan ɓangarorin biyu na majalisar dokoki da na shari'a suke cin gashin kansu a jihohin ƙasar da dama. To amma abinda gwamnonin ke inkari shi ne tsarin da gwamnatin tarayya ta shata na aiwatar da dokar, wanda suke ganin ya saɓawa tanade-tanaden kundin tsarin mulki da dama, kazalika da kuma ƙoƙarin karɓe wasu haƙƙoƙin gwamnatocin jihohi a miƙawa gwamnatin tarayya. Suleiman Usman Tsaki SAN shi ne kwamishinan shari'a a jihar Sokoto, ya kuma bayyana ƙorafin gwamnoni akan wannan matsalar.
Akwai tsarin mulki na ƙasa wanda shi ne babban kundin da ya kafa ƙasa ita kanta a matsayin tarayya, ya rarraba ikon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha. In an ce gwamnatin tarayya nan kacokan gwamnatin tarayya da ɓangaren ta yana da zartarwa ta ƙasa, wato National Assembly, da ɓangaren shari'a ta da kuma ɓangaren zartarwa wanda mai girma shugaban ƙasa kan jagoranci. Haka a jiha akwai shi zartarwa ƙarƙashin jagorancin gwamna, shari'a ƙarƙashin jagorancin Chief Joji, sai kuma ɓangaren majalisar dokoki ƙarƙashin jagorancin Speaker. To ga tsarin mulki in ka jibi sashin 162 ya tsara yadda ake rarraba kudaden kasa don ya ma creating wani asusu da ake kira consolidated revenue fund na kasa wanda ya dake duk kudin da an na kasar Najeriya gaba ɗaya waɗanda aka samu don revenue a cikin wannan asusu suke duk kudin da ita kuma jiha ta samu tsarin mulki ya kirkiro wani consolidated revenue fund kuma a jiha wanda aka kira consolidated revenue fund wanda duk kudin da za su shigo ma gwamnatin jiha ga dukkan bangarorin ta za su shiga wannan asusu daga wannan asusu ne za a raba su yanzu da aka yi autonomy sai a ce a hidda kudin bangaren shari'a a hidda kudin bangaren majalisar dokoki ta jiha to ita wannan executive order ta saba ma wannan tsarin gaba daya ba inda ta yi la'akari da shi don cewa babban ministan shari'a ya bada umarni ga accountant general ya yi deducting kuɗi daga can federal government waɗanda amen for judiciary ya ba judiciary kai tsaye kamar ana nufin judiciary ta jiha bangare ne na gwamnatin tarayya sai dai ya yi haka nan ga judiciary ta ƙasa ko ga majalisar dokoki ta ƙasa ita kuma jiha nata tsari tana da irin waɗannan mukamai tana da accountant general na jiha tana da attorney general na jiha inda aka san attorney general exercise the power tana da auditor general na jiha duk waɗannan mukaman tsarin mulki ya kafa su da kai akwai tanade tun daga sashe na 125 har sashe na 196 so abinda gwamnatin jiha ke cewa fundamentals na tsarin mulki structure ta governance na ƙasa wannan order ta saba mata gaba ɗaya sannan abinda zaka ba judiciary ta jiha ba ga budget din gwamnatin tarayya yake ba a budget din gwamnatin jiha yake ko da autonomy kan ba su sai sun kai budget din direct legislature don legislature suke da power na appropriation wato dokar kasafin kuɗi ta jiha so daga kuɗin da aka kasafa mu ko wani bangare ne a wannan kasafin su ne kaɗai zaka iya ba judiciary ta jiha naka direct ka ba bangaren majalisa naka direct kaga ba abu ne da za a yi a tarayya ba abu ne da a jiha za a yi sannan in aka yi shi aka zo yin shi a jiha za a dibi strength na kowace bangaren gwamnati abinda autonomy din shi ne yankin gashin kai ba za su sake zuwa wajen gwamnan jiha su yi memo ba suna neman approval kan kuɗin da za su kashewa da an raba su an ka ba su su za su bi tsarin kashe kuɗi na jiha da dokokin jiha so in ka ba su yankin gashin kai gwamnatoci ba su jijiya an ɗauke musu nauyi da yawa wanda suka ɗauka yanzu idan mutane suka duba daga tsarin burden din da aka gwamnatin jiha da abubuwan da kai in an ɗauke mata an ka ba wasu wani laifi da wani abu da ake gani na wannan ba a koma a zama jiha so ba wani abu ne da gwamnatin jihohi suke da jayayya kai iyaka abinda suke magana a dubi abubuwan nan a tsarance a yi gyara ta yadda za a bi doka kuma abubuwa su kai daidai don yanzu misali in kana magana ayyuka akwai ayyukan da an ka bai na majalisar dokokin jiha ko gyaran ta ko wani abu waɗanda jiha ta bai akwai na bangaren shari'a ya za a yi da biyan waɗannan ayyuka tun da in aka ba da autonomy sun koma ƙarƙashin su duk waɗannan sai an sorting out akwai pension ko gratuity wacce hukuma za ta koma biyan pension dole sai an ƙirƙiro wannan hukuma a matsayin bangaren judiciary don ta rinka harkar pension na judiciary har doka sai ma an yi haka su ma legislature da dai tsare-tsare da yawa waɗanda suna ɗaukar lokaci ba abu ne kawai za a ce abu ya faru ba kawai sai ya faru
to sai dai kuma masu fashin baki na kallon wannan badaƙalar ta wani gefen daban mai sharhi akan lamuran siyasa da demokuraɗiyya Dr. Yahuza Geto yana ganin cewa yancin cin gashin kai na waɗannan sasannin gwamnati biyu a matakin jihohi bai tsaya kadai akan sha'anin samar musu da kuɗaɗen su kai tsaye ba
zai kafa fushin yancin shari'a a jihohi ta hanyar cewa duk wanda zai ƙara ƙarfafawa masu kai ƙara da neman haƙƙinsu wajen tunkarar hukumomin shari'a ba kamar yanzu da ake cikin cewar talakawa da wanda bi yake jin bai isa ba yana ganin cewar shi shari'a ta fi ƙarfin shi ko da yana da haƙƙi yayin da kuma wanda ya isa yake ganin cewar in dai har shari'a ta zo shi ya isa don haka a isa shi ba a isa a yi mai abin da ba shi kenan wanda yake so ba dangane da abin da ya shafi demokuraɗiyya kai tsaye zai ƙarfafa 'yan takara waɗanda suke masu wanda suka san ciwon kansu masu kishin ƙasa su fito su shiga a dama da su
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu dawo muku da wani sabon shirin godiya ga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa shugaban Hero Diodo ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.